أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. wannan sokar da muka sauke din nan na wannan wasiƙa da aka yi ta baya ta shehu nan inda muka ga inda muke maganar shafi na 16 din nan, ka gane shi shafi na 16 wannan wasiƙa da muka karanta ta ƙarshe wanda ita ce muka sauke yanzu wannan mai yawa. Za mu ga nan inda muke magana cewa inda shehu ke cewa ilamu janabikum, ina sanarwa janabinku alkarimu wanda yake mai girma, inni mun zahabtu, ni tunda na tafi ankum da gare ku, ma wajattu min indikum, ban samu a wajenku ba barawatal abarari, takardan nan ta nagartattu. To nan gurin yace washabir rabihi, da matashin nan wanda yake mai riba, wato shine shehu Tijjani matashi. To gurin wancan karatun ba ina tanan koya muka ce mishi ko wani mashayiki ne, yau nan washabi ne, shabini na saurayi ne haka matashi. Kazan shehu Tijjani ai cikin malaman, gashi matashi kuma gashi kuma shine babban su. Da shine yake ce mishi washabir rabi, da matashi wanda yake arabi, wanda yake mai riba, walwali kuma wanda yake wali salihi gaizal a'da'i, mai karyawar wato makiya, wa masarratul aiba kuma farinci, wato gaizal a'da'i fushin nan na makiya, wa masarratul ahibba'i sannan farin cikin masoya, Asairi Ahmad Tijjani Alkanawi shine zangon bari-bari. Na'am, shine nan washabi din, shine ran nan muke ta abin sa. Idan ko wal mashayiki yasa washabi ne saurayi. Na'am, na za mu tashi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ko yabo da godiya tabbata ga Allah, wato ga Allah Subhanahu Wata'ala Ubangijin Talakai. Ar-Rahmanir Rahim, wato Ar-Rahman mai kyauta a duniya, Ar-Rahim mai jin kanmu ne a lahira. Maliki Yawmiddin, wanda yake mamallakin ranar tashin alkiyama. Salatu wassalamu ala da aminci Allah tabbata a bisa shugabanmu Annabi Muhammadu wa ala tare da alayensa, wato hakikanin darajarsa, Arhil Azim, da kuma matsayin shi wanda yake mai girma. Bayan haka
ila akina
fillahi, to wannan wasiƙa ce zan aika ta zuwa ga dan uwan, wato ga ƴan uwanmu fillahi a cikin Allah,
habibana
kuma wanda yake masoyin mu, abokin mu,
sadiqil
mahabbati, wanda yake mai gaskiyar soyayya,
fi
janabina, wato fi janabina a cikin janibin mu, ashabi. Yau kaga mana ya fito mana da shi ne, ashabi wanda yake wato matashi, arabihi wanda yake mai yawan riba, walwali salihi kuma wali salihi, tabbas kaga haka abin yake. Na'am, wal alimi wanda yake malami, annasihi mai nasiha,
gaizul
a'da'i wanda yake mai wato fushin nan na makiya, wato su makiya da sun kalle sun san kawai fushin keji, fushin keji saboda irin yadda yake ganin, irin yadda suke ganin yana daukaka, an gane ko yana yada addini, wa masaratul wato ahbabi, sannan kuma farin cikin masoya,
Muhammadu
bin al-Hasan, shine Muhammadu dan Hasan Jatara, shine Jatara
asamahu
Allah, Allah ya kiyaye shi, shi ma wasatara kuma ya sitirce shi.
Assalamu
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ammadad
Maulana Al-Katimi Tijjani, daga madadin nan na Maulanmu wato Al-Katimi Tijjani, Allah ya kara masa yarda
wa
ardahu, ya dada shi wa anna da mu bihi da shi, amin. Yace hakika ya isar mani ya kai wannan masoyi, wato wasiƙar ka mai girma, wata fahamtu kitabaka, kuma na fahimci maganarka wadda take kubutacciya, dan haka ne ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yafi da alaina, ya kwararo a gare mu buhura ulumihi, kogin nan na iliminsa, mana wa ma'arifihi, da kuma ma'arifarsa, da ladubbansa, wa razaqihi, da arzikinsa, alhissiyat na ganin ido, da kuma na ma'ana, bijahi majma'i shu'uni, dan alfarmar majma'i shu'un, wal hijab al-a'zam sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, matattara dukkan lamurra da hijabi mafi girma.
Wabadu
bayan haka
yace
fa'inni, wato ni ina yi muku wasiya, kuma ina maka yana wasiya, bima awsallahu bihi al-umam, daga abinda Allah yi wa al'umma wasiya da shi, da mu fi kitabi a cikin littafin sa mai girma, wanda banna ba ta zo mashi daga bayansa, wato a gabansa, ko kuma daga bayansa, Allah jalla wa ala yake cewa hakika mun yi wa wadanda aka zo musu da littafi min kalukun da ke gabanin ku iyakum da ku wasiya cewa wato ku ji tsoron Allah wa kala yake cewa shar'a lakum min addini an shar'anta a gare ku ne daga addini ma wasabihi nuhan abinda aka yi wa annabi nuhu wasiya da shi ila qawlihi har izuwa fadar sa anaqimud dina lalle ku tsaida addini wala tatafarraqu kar ku rarrabu fihi a cikin sa wa hakikatu zalika hakikanin wannan anta kunu ku kasance mustaqirran fil batini wato masu tabbatuwa a cikin batini billahi da Allah wa azamatihi da kuma girman Allah da girman Allah dai da jamalar Allah wa mutaqarrati zahiri da kuma tabbatuwa a cikin zahiri to alhamdulillah shi masha Allah na'am bi awamirhi da wato da dukkan umannin sa ya zama kuna bibiyan dukkan umannin Allah subhanahu wataala la yakullu lil abdi shau yace bai kasance lil abdi ga bawa ba hazzun wani rabu fisiwa ma amarahu Allahu bihi a cikin wani abin da Allah ya umarce shi da shi ganiyan mawadaci ne bi maulahu da ubangijin sa
an da'ati
shi karatu muke an da'atihi daga bibiya wato an da'atihi daga biyayyarsa wato tare da tsananin nan wato tare da shiddati tsananin kokari fiha a cikin ta fazalikum siratul mustaqim wannan shine sirati wanda yake madaidaici wato imamu busir yake cewa yana mai yaban shehin sa abul abbasi al-marsi Allah ya kara musu yadda yake cewa karna la gayata ma yanalul muntahi min rabbihi wala hujtihadul mubtadi yace karna la gayata ma yanalul muntahi hakika ya samu makurar abinda mai kaiwa makura ya samu
min
rabbihi daga ubangijin sa
wala hujtihadu
wato wala hujtihadu kokari ya tabbata a gare shi al-mubtadi wanda yake abin bayyanawa
wala budda lil abdi
wato babu makawa ga bawa
idan arada an
yi idan yayi nufin an ya kune ya kasance min abidil hadrati daga bayin nan na halara hakikatan a hakika
zahirin
wa batinin zahiri da batini a duniya da lahira
bal
bari kai abadal abad ma an yanta biha to shine ya fadaka
wata
kunu lahu auradin ya zamo cewa yana da wasu wuridai da zai ringa lazimtarta wato ya kuzo habil izini sahihi ya riketa da izini ingatacce daga shehunnai alkumma da cikakku ya zamo yana karanta ta imtisalan li amri lahi wato yana mai musalta da umarnin Allah Allah madaukakin sarki yake cewa fazkuruni azkurukum ku ambace ni ma dan ambace ku Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin hadisul qudsi ni su man zakare ni abokin zaman wanda ya ambace ni waye kuna da shekun wato shehi ya kasance a gare shi haka ake so kamilan cikakke da zai abokance shi dan Allah shi kadai a badan wannan sa ba alallahi da zai tattara shi a bisa Allah sannan kuma ya fitar da shi min ru'una ta nafsihi daga wautan nan ta kansa wato ta zuciyarsa da san zuciyarsa dai dan haka babu makawa daga ladabi ma a sheki tare da shehi ma aikiwani tare da yan uwansa a cikin shehi wa tare da kuma amatul mu'minina dukkan mu'mine kan ga masu ladabi da kuma kasawan su wa ma sa'ida karkila tare da sauran halittun Allah ma ala qadari maratin abisa gurgurun darajojin su babu makawa min mujaharatin nafsi tare da kokarin zuciya ana da hawa daga san zuciya ma'ana ka yaki zuciyarka daga san zuciya da shedan wa mujaharatul muridi sabru da kuma wato yakar muridi yakin muridi sabruhu hakurin sa alal wajibati abisa wajibabu ya tsaya yayi hakuri ya bada abin da Allah ya wajabta masa hata yi wadiya har ya bada ta kama yambugi kaman yadda ya kamata da kuma hakurin shi abisa almanhiyati abisa abin da Allah ya hana akan su
hata yi saniba
hata hasiya nisance ta kama yambugi kaman yadda ya kamata wato wasabruhu ala mararati majaril aqdari da kuma hakurin shi abisa mararati majalil aqdari dace dacen nan na gudanuwar kaddara wato har sai ya miƙa wuya dai ga Allah
mul amara
ilayhi wato ya miƙa lamari zuwa gare shi ya fawwara mashi lamarin sa ya yarda wala budda ba makawa min muhasabatin nafsi yana mai yin muhasaba ga kansa ko ma cikin zanci
fabi
haza da wannan ne yasihul war'u tsantseni yake yiwa wato yayi suke zamowa ya inganta akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ka zamo mai tsantseni to zaka zamo mafi bautar mutane wato sannan kuma wasihul zuhudu zuhudu sannan gurin duniya shi ma ya zama ya samu inganci
wa zuhudu
abinda ke zuhudu
hakikar
sa fi kulli ma sawala shine gudu daga dukkan abinda ke wannan Allah dan haka ya yi wato fa yasu tawakkul sannan kuma ya in fa yasu tawakkul tawakkuli shi ma na inganta
fa takunu lagaibatu
gaiba ta kasance anil akawani wato daga kasantattu ya zama baka ganin su ma Allah tare da halartuwa tare da Allah da kuma kusanci mino daga gare shi ya zama shafi wa ta tabbata da tabbatuwa da karewa da wanzuwa asma'i da halartowar sunayen Allah da sufofin Allah wa asari da kuma gurabinsa da kuma yin mu'amala da shi shi kadai Allah wato mu'amala khalisatan tsantsa dan wato da wajehi da zatin sa kama amara kaman da ya umarni Allah madaukakin sarki yake cewa illa li abdullah mukulifina ba ayi umarni ba ga halitta sai dan sabauta wa Allah mukulifina suna ma tsarkakewa lahuddina wato suna ma tsarkakewar addini a gare shi abinda ke ma'arifa shine yayi wa an asma'illahi daga sunayen Allah madaukakin sarki da kuma sifofin Allah
wana
tijatuha yace sannan kuma amfaninta shine muraqabatillahi shine ha wato aidawar Allah a cikin zuciyarka ma'ana ya zama kana hararu Allah kowane lokaci a zuciyarka
wa ikhlasul
amal da kuma tsarkakewar aiki a gare shi
alaikum
daima da haka na hore ku dawwame miru buyutillahi da rayawar dakunan Allah bi ada'il wajibati da badawar wajibabbu a cikin ta sannan na hore ku bil ijtima'il lil wazifati da haduwa a wajen wazifa kowane yammaci domin cewa ita wazifa aljama'atu ta jama'a shartun sharadi ne a cikin ta liman wajadal ikwana ga wanda ya samu yan uwa ba abun wato ba da uzuri bane wata amira sa'ira al-awqat da kuma rayawar sauran lokuta gaba daya
au hilliha
ko kuma wannan lokacin ta
au ba'araha
ko kuma sashen ta
ko
da ya zama au kulliha ne
au
kulliha ko dukkan ta au ba'adha ko sashen ta bi zikirin lahi da zikirin Allah da kuma salati a bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da salatul fatihi lima ugulika
wasa'i
da kuma yin sa'ai wato fi tawaddudi a cikin soyayya tare da ƴan uwa a dariƙati na dariƙa
fi
kasabir halal da kuma tafiya a cikin tsururin halal
wasahabuhi
mata shi nan kuma ka abokanci himman shehi a cikin wannan gaba ɗayan sa wato ya hasul murad to da haka ne muradi ke tabbatuwa wato shi yana tare da ku
haisu
akadartumu duk inda kuka wato wannan ɗin shehin ku duk inda kuka darso shi a zuciyar ku bi kulubikum azkatan ku
wazalika
sirrun kabira ce wannan sirri ne kuma mai girman gaske dan haka na hore ku da soyayyar shehi domin cewa ita mai lamun cewa ce bisa adatin darin da soyayyar gidan wato duniya da lahira
kala
sayyidi aliyu tamasini sayyidi aliyu tamasini yake cewa wa qarbalagal qutbaniyya ta hakika ya isu makamin nan na qutbaniyya a cikin dariƙan mu wujuda ya ga Allah subhanahu wataala yana mai korawar wato samammu
masakal halaki
irin koruwan wato irin korawan nan ta halaka
walam yaslimu
minhum ahadun babu wani mutum daya da yake kukuta daga gare su
qahullahu
mahabbata sayyidina sai dai wanda Allah ya arzika shi da soyayya shehum
yawwa
ya dan haka ina horon ku da hakuri yusibakum da abin da ya same ku
minas
sanati humqa daga
she
yawwa daga sanati wato daga wato shekaran nan ta wauta
min al-sunati
yawwa min al-sunati daga halishinan nan na wauta
min
al-azana daga cutarwa da kuma kauda ke daga gare su
da
kuma rashin wato da kuma barin wato wannan lura da su
wa
zahiran badini da zahiri
zuhudan fi masu wallahi
sannan kuma ku zama masu gudu a cikin abin da ke wannan Allah
famaduhum
yaban su da zargin su da fuskantowar su suna zuwa wajen ku da baya da suke ba sa zuwa ya zama abu sahaddi dai kawai mala domin lada da babu mai cutarwa ba mai amfani subhanahu sai dai shi Allah subhanahu wataala ba mai kaskantawa ba mai daukakawa sai dai shi subhanahu wataala wala mudi ba mai badawa wala ma ne ba mai hanawa sai dai shi Allah subhanahu wataala ba mai budi wato ba mai budi wato ma yaftahi Allah Allah subhanahu wataala bai yi budi lin nasu ga mutane ba mai rahamatin daga rahama wato ko kace ma abinda Allah ya budi ga mutane daga rahmar sa to falahun suka la ba mai rikewa gare ta wa mayim siku ba mai rikewa falamur sila ba mai sakowa lahu a gare shi min ba'adihi bayan shi din
wa mayim siku falamur sila lahu min ba'adihi
ya to fa shi ne wa mayim siku ba mai rikewa wa falamur sila kuma ba mai sakowa lahu a gare shi min ba'adihi bayan shi Allah domin shi mabuwayi ne alhakimu mai yawan hikima yace wa in yam tuskallahu bidurrin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe ka bidurrin da wani abu wanda zaka ji tsanani a kansa to fala kashi fala uba mai yayiwa illa huwa sai dai shi idan kuma ya nufe ka da alkaidi to babu mai meruwa da wannan fallai tashi wato hasiluhu tabbatar da wannan
annamun wadallahi
cewa da duk wanda ya samu Allah to hakika wato ma fa karshe an bera ka komai ba wanda ya rasa Allah kuma to bai samu komai ba
wallazi wajadallaha
duk wanda ya samu Allah subhanahu wataala a hasana shine wanda ya kyautata ai shine istagara qabihi badinan ya nutsu da Allah subhanahu wataala badini wamtasala amrahu ya misalta umanninsa zahiran a zahiri ya zamo a badini kai Allah a zahiri kai kana bin shar'o'insa yawa Allah madaukakin sarki yake cewa hakika Allah subhanahu wataala ma allazina taqaw suna tare da waɗanda suka ittaqaw suka ji tsoron Allah waɗanda su musulmi suna masu kyautatawa
muqaddadatukal izna muqaddadatukal